mai sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 7 karkashin mai shari'a Usman na Abba inda daidai wannan lokacin gwamnatin Kano ta ci gaba da gurfanar da matashin nan mai suna Aminu Inuwa wanda ake zarginsa da laifin kashe matarsa kuma tun a baya wato shi lauyan gwamnati Barista Lamido Soran Dinki ya gabatar da shedu guda hudu kuma an saka yau ne domin shi wannan matashi ya fara kare kansa wanda wannan matashi mai suna Aminu Inuwa mazaunin gwazaye Dorayi karamar hukumar Gwale wanda aka zarge shi da cewar wato a ranar 2 ga watan Afrilu na shekarar da ta gabata da misalin karfe 12 yayi amfani da wato wuka ya kashe matarsa mai suna Safara'u Muhammad sannan kuma ya binne ta a cikin gidansa wannan laifi ya saba da sashi na 221 kai tsaye muna tare da shi lauyan gwamnati Barista Lamido Soran Dinki Barista za mu so mu ji ita wannan shari'a me akai a baya sannan kuma me za a yi a yau
to wato kamar abin da ya gudana shine mun gabatar da shaidu na mutum hudu a gaban kotu da biyu waɗanda suke farar hula ne biyu kuma waɗanda suke jami'an yan sanda ne waɗanda suka bincike kesin kuma mun gabatar da duk bayanai da yayi a gaban yan sanda mun kuma kotu ta karbe su kuma hatta lauyoyinsa kamar yadda ba su yi suka akan abin da muka gabatar ba so wanda an sa wannan rana ne a yau domin shi ya kare kansa shaida ta kariya to wannan shine dai abin da aka sa a yau za a yi
to ya yanayin wato bincikenku yanayin yadda aka yi kisan kan misali ya yake shi wannan yanayin
kamar yadda shi abin da muka gabatar shaida a kotu shine ya yi amfani da wuka ne inda ya yanka ta bayan sun samu sabani ita kuma bayan ya yanka ta shine ya haka a cikin wani daki wanda yake ba komai a ciki a gidan nasa sannan ya binne ta to daga baya kuma abin ya dinka damunsa bayan wasu awowi shine ya fito ya sanar da makota abin da yake faruwa amma ma ba wai kai tsaye na cewa ga abin da yayi ba so saboda haka daga baya ne makota suka aka zo aka duba a ga jini a gidan kuma daga ƙarshe aka zo aka haƙota saboda haka aka kirawo yan sanda da jami'an kwana-kwana wanda suka fitar da ita tun a wannan lokacin da yayi abin a shekara da ta gabata 2 ga watan April to wannan dai shine abin da shaida da muka gabatar da ita a kotu kuma ka san abin yana gaban kotu sai abin da kotu ta kalla kuma ta yi la'akari da shi game da abin da muka gabatar wannan shine
to mai sauraro kamar yadda na faɗa tun da fari shi wannan matashi a daidai wannan lokaci yana hannun jami'an tsaro kuma da zarar wato na samu damar zantawa da shi zan sake dawowa domin mai sauraro ya ji mu kai tsaye da shi sai dai kada a manta tun da fari ya musanta shi wannan zargin kuma wato a tsarin irin ita wannan shari'a tamu shi wanda ake zargi ba mai laifi bane ba har sai an tabbatar da shaidu kuma kotu ta tabbatar da ya aikata wannan laifi Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan babbar kotun jiha mai lamba 7 wadda take zamanta a unguwar Mila Road